بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم نساكي أدعاء ونم بجري ميتار البركة مسجد المهاجرين وانا أقوات أن تدو akarci makoyo a cikin babban birnin Sham Maradi a wannan kasa ta mu ta Niger. A yau muna ranar Lahadi daren Altanin 27 ga watan Sha'ban Hijira annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan 2 miladiyyar Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam shekara ta 2026 wace muku Allah madauke sarki a daidai irin wannan lokaci muke biya da tafsirin alqur'ani mai girma wannan kuma shine majalisin mu na 15 a cikin wannan tafsiri na wannan shekara majalisin mu na 7 a cikin tafsirin suratul fatiha majalisin mu na 8 a cikin tafsirin suratul fatiha ajiya muna magana akan abin da ya shahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ubangi subhanahu wa ta'ala da ya bude wannan sura da fadar shi alhamdulillahi rabbil alamin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نعم جزاك الله خيرا wannan sura suratul fatiha muna biye da tafsirin ta kamar yadda muka yi bayani ajiya muna magana akan nukuta ta iyyaka na'budu ya Allah kai muke bauta ma kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kai kadai muke neman taimako mun yi magana akan abin da ya shahi ibada da mahimmancin ibada da yadda Allah madaukakin sarki ya zabi annabawa mutanen gurai ya siffanta su da siffa ta ibada mun yi magana akan falala ta ibada mun yi magana akan abin da ya shahi rukunai na ibada wanda ita ibadar nan sai waɗannan rukunai sun tabbata sannan take tabbatuwa a yau za mu tashi bisa bangare na biyu akan abin da ke riki ibada shine sharɗai na ibada alqur'ani mai girma da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malumai ya tabbatar da cewa wannan ibada daga cikin rahama da tausayi na Allah madaukakin sarki bayan ya bayyana mamu rukunai haka ya bayyana mamu sharɗai shi rukuni shine abin da asali ba a maganar sai in akwai shi shi kuma sharadi malumai suke cewa sharadi shine idan abin ya zo to wajibi ne a ga sharadin misali idan za a salla idan aka ga mutum na salla to wajibi ne sharadi ne a ce yana da alwala amma kuma ba dole bane idan mutum yana da alwala kuma sai yayi sallah. To shi sharadi yakan zawwa dan ya tike gurbin rukuni, yakan iya rukunin bai tabbatuwa sai da sharadi, amma shi sharadin yana iya samuwa shi kadai ba tare da rukuni ba. Kamar yadda mutum yana iya alwala ba tare da ya yi sallah ba, ya yi alwala kawai dan ya zaune, shi alwala sharadi ne na sallah. Ita sallah ba ta yiwuwa sai da alwala, amma alwalai tana yiwuwa ba tare da an yi sallah ba. To haka waɗannan sharadai suka iya samuwa ba tare da an yi ibada ba, amma ita ibada ba ta karbuwa sai tare da su. Sharadi na farko shine malamai suka ce ma al-ikhlas, ibada ko da mun samu rukuni na su shine rukuni na farko, mun samu rukuni na kauna na kudayi, to rukuni na uku mun samu rukuni na tsoro idan sun halu. To haka har yanzu ibada ba za ta yi sama ba, kuma a karbe ta sai an yi ikhlasi, sai an tsantsance ta da Allah, ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma ikhlasi ayoyi daban-daban sun nuna mamu wajibcin yin shi domin ibada ta tabbatu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labari cewa Ubangiji ta'ala yana ayyuka ne, yana karba ayyukan mu da niyya. Annabi yake cewa innamal a'malu binniyat, dukkanin ayyuka da niyya suke tafiya. Niyya shine kuduri na zuci, abinda mutum zai nufa shine ake ce ma niyya. To ayyukan bayu kakafin su suna samun gindin zamani, ana auna su, suna yin nauyi a karba ko a yadda daga niyya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala cewa ma khalaqtu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa qul innama umirtu an a'budallaha wa la ushrika bihi. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wata aya yake cewa qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ni an umarci ni ne in bauta ma Allah ina mai tsantsance ibada gare ya shi kadai. Allah ce ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa, ba umarci mutane ba sai dan su bauta ma Allah, sai Allah ce mukhlisina lahu ad-din, suna masu tsarkake wannan bautar ga Allah shi kadai wahdahu la sharika la. Allah ce hunafa suna wanda ake son abin da suke yi, suna yin bauta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, Allah ce illam tigha'a wajhi rabbihi al'a wa la sawfa yarda. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ma li ahadin, bai zama ga wani mutum guda ba a wajen Allah, min ni'matin tujza, akan wani ni'ima da aka mai na aiki dan a saka mai, illam tigha'a wajhi rabbihi al'a, sai in yani fuska ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan aikin da yake aikatawa. Allah ce to an yi haka, wala sawfa yarda, da sannu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yarda, zai lamunci ya biya. A cikin suratul hajj Ubangiji ta'ala ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, Allah madaukin sarki ba ya kwadayin nama na yankan layya ko kwadayin jini wanda ake zubarwa, walakin yanaluhu taqwa minkum, abinda kawai Allah ke so tsantsan tsoron Allah da aka yi wajen yanka. A cikin suratul kahf Allah subhanahu wa ta'ala ce faman kana yarju liqa'a rabbihi, wanda yake bukata yake so ya hadu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, la milahiya faly'amal 'amalan salihan, yi aiki mai kyau, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, kada ya hada shirka, kada ya hada bautar wani Allah tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ibada ita, wannan sharadi na ibada ba tabbatuwa sai da shi, tsantsance ibadan nan dan Allah yi dan Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi Allah bai kallon jikin mutane siffa da tagara, Allah bai lura da ita, walakin yanzuru ila qulubikum, sai dai shi Ubangiji Ta'ala yana kallo ne ya zuwa zukatan mutane, ya zuwa zukatan bayu, abinda muka yi dan shi to shi yake kallo, wanda muka yi dan wani ya gani ko dan wani ya ji dadi ko dan wani ya ji haushi ko dan mu burge wani, to wannan Allah madauke sarki babu shi, ba wannan aikin, babu ruwan shi da wannan aikin. Shi yasa wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya ma'aikin Allah ka bani labari mutunan da zai tahiya yaki, idan ya ta yaki yana yin yaki ne dan mutane su gani su ci wani jarumi ne, ko kuma mutum ya ta yi yaki dan saboda kabilar shi, saboda jama'ar shi, saboda uwayen shi, kawai shi saboda a kare gari. Sai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su wane ne wanda za a ce waye dan Allah, wa zai samu lada. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu man qatala, wanda yayi yaki yayi kashi aka kashe shi, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, dan ya zama addinin Allah shine madaukaki, wannan mutunan shine yayi tasfi sabilillah. Ashe duk mutunan da zai yin wani aiki kuma wani irin aiki ne, in dai ba alhaci Allah ba subhanahu wataala, to wannan aikin ba za a samu ladan shi ba. Shi dan muna so mu samu lada mai dumbin yawa, to dolin mu wajibin mu sai mun yi niyya. Shi yasa malamai anan suke da maganganu da dama akan abin da ya shafi niyya, suke cewa kwanan mai ilimi mai zuwa wajen karatu yakan yi ibada ta wani wanda shi bai zuwa karatu, da ce malami ko kuma mai aiki da ilimi zai zauwa ya kwana, to da dauro wannan kwanan ya hilada sai da wanda za ta shi ya kiyamul laili in yana jahili. Suka ce dalili shi malamin yana iya kwanta da nihin, bare ya kwanta jikin shi ya huta dan ya tashi ya ibada sai kwana ya kwashe shi. Shi kuma jahilin yakan iya tashi tsaye waddare, amma sai ya yi da nihin wani ya gani ko wani ya sani ko yi ta ba da Allah ba, sai Ubangiji subhanahu wataala ko mai ki karɓa wannan aiki. Haka niyya ita ke bambance ɗanduma da kabewa, niyya ita ke bambance ɗabi'a da al'ada yau da gobe, kuma niyya ita ke bambance ibada mai wayo, al'adar shi ɗabi'ar shi ta yau da gobe, sai ya maida ta aikin lada, sai ya maida shi abinda zai samu lada wajen Allah madaukakin sarki. Yi niyya mai kyawu lokacin da zai cin abinci, zai shan hura, zai kwana, za ya wanki, sai ya nihin ƙudurin bare ya wanki saboda ya tunkari salloli da ibada ta Allah madaukakin sarki da tufafi kyakkyawa, to sai a bashi ladan wankin da ya yi saboda ya yi wanki don ya yi salloli da waɗannan kayan. Shi kuma wanda bai sani ba sai ya wanki a ɗabi'ance, sai ya samu wankin da ya yi abinda kawai ya yi wanki, ya wanke kayan shi a ɗabi'ance ya hidda dauda shi kenan. Shi yasa malamai suke cewa wannan ikhlasi, wannan niyya ita ke bambance komai da komai. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga sahabbai na hijira tare da shi sai ya ce fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda hijirar shi ta kasance dan Allah ne dan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to hijirar shi Allah da manzo za su karba, wanda kuma hijirar shi ta kasance dan duniya ne dan wata manufa ko wata mata da ta yi hijira dan Allah yake bin ta yaura. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hijratuhu ila ma hajara ilai, hijirar shi tana nan ya zuwa abin da ya hijira a kan shi. Shi yasa ita wannan niyya in za ka fara neman ilimi wajibi ne ka tsantsance ta ka nema dan Allah, Imam Shafi yake cewa talabna al-ilma li ghayri Allah fa aba an yakuna illa lillah. Yace mun fara neman ilimi dan gasa dan mu gode mu ma wuyan mu ya kai. Yace fa aba wannan ilimin ya kiya fa aba an yakuna illa lillah. Karshe dai abin ya biyu ba dole sai da muka nema dan Allah. Duk wani abin da bawa zai yi to wajibin shi ne ya gyara niyyar shi yayin wannan abin dan Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Sa'ad ibn Abdullah yake cewa laysa 'ala an-nafsi shay'un ashaq min al-ikhlas. Ti babu abin da ya wahala ga rai kamar ikhlas. Ti babu abin da ya wahala saboda shi ikhlasi babu wanda ke iya mawala hukunci. Yace wala yana yi dan Allah wala ba yi dan Allah. Babu mai iya wannan hukunci a duniya. Allah subhanahu wataala shi kadai ya bar mu sani kan ya sani ikhlasi. Wani zai zawa ya ce mu dai dan Allah muke. To wannan magana Allah kawai ya sani dan Allah ne ko ba dan Allah ba. Wani zai fassarawa ya ce wani dan Allah yake shi ma bai sani ba kirdado ne. Sanin me yi dan Allah sai shi Allah subhanahu wataala. Ashe dan haka wajibin mu ne mu duka kowa ƙara gyara niyyar shi. Niyya tana da wahala gyara. Abdullah ibn Mubarak yake cewa ma alajtu shay'an ashaddu mu'alajatan min mimma alajtu bihi niyya. Yace ban sha wahalar darmi wani abin da na darmi ba a zuci kamar yadda na sha wahalar darmi niyya. Niyya ita ce abin da ke da wahala a cikin mutane. Yusuf ibn al-Husayn ar-Razi yake cewa azzu shay'in fi dunya al-ikhlas. Yace mafi kololuwar abin da ke da wahala a gidan duniya shine ikhlasi tsantsance ibada dan Allah. Yace wa kam ashtahidu fi isqati ar-riya an qalbi. Yace so nawa nake faɗi tashi nake kokari na in gana zubar da riya a zuciyata. Yace wa ka annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Sai ga kaman ana sake dasa wannan riya a cikin zuciya. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labarin dan Adam ba zai samu lada da tugumushin aikin shi ba sai idan yayi dan Allah subhanahu wataala. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya a cikin littafin Madarijus Salikin yake cewa fa amalul qalbi aikin zuci huwa ruhul ibada shine gimshikin kowace ibada wa lubbuha shine asalinta. Yace fa idha khala amalul jawari idan ayyukan gabbai suka huyanta daga aikin zuci kana kan jasadil mayyit bila ruh zai zama kamar jiki wanda yake matacce gangan jikin matacce babu rai a ciki. Shi duk ibadar da za mu yi matukar babu niyya a ciki to wannan ibadar tamkar gangan jiki ce wadda take babu komai a cikinta babu rai kamar mutumin da ya rasu ne gashi kwance baya da wani amfani sai dai a dauka a turbure. To haka ayyuka suke na wanda babu ikhlasi babu niyya babu tsoron Allah a cikin su. Haka sharadi na biyu daga cikin sharadin ibada wanda al-Qur'ani da malumai da hadisan nan Muhammad suka tabbatar shine wannan ibada ya zama da kuma an yi ta akan i'tiqadi nagartacci. Bambanci tsakanin niyya da i'tiqadi nagartacci ita niyya kana iya zawwa dan kai dan Allah amma i'tiqadi nagartacci shine abinda za kai kuma kanihi huskar Ubangiji subhanahu wataala kai abin da nahi lalle Allah kan nuha shine i'tiqadi ingantacci. To wannan i'tiqadi ingantacci kuma Ubangiji ta'ala bai karba aiki sai kana da shi a zuci. Allah subhanahu wa ta'ala ce fa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna. Yuzlamuna naqira. Allah ce wa man ya'mal min as-salihat wanda ya aikata daga cikin ayyuka nagari. Anan Ibn Jarir al-Tabari yace aikin akwai ikhlasi ciki shi yasa Allah yace minas salihat wa man ya'mal minas salihat wanda ya aiki daga cikin ayyuka nagari min dhakarin aw untha, namiji ne ko mace, wa huwa mu'minun alhali, yana nihin Allah da wannan aikin. Wala yake da kulunan janna, Allah ce to wadannan su za su ga aljanna. Wala yuzlamuna naqira, kun ba za a tuce su ba, za a lince su, za a zalunce su ba akan ladar da aka tanada musu. Ashe ibada dole mu in muna so mu samu lada ta wannan ibada, sai mun nihi mun nufaci Ubangiji subhanahu wataala da kyakkyawan manufa akan wannan ibada. Allah subhanahu wataala yake cewa man amila salihan min dhakarin aw untha,
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Ubangiji ta'ala ce man amila salihan, wanda ya aiki nagari, min dhakarin aw untha, namiji ko mace, wa huwa mu'min, yana da lamunta nagartatta akan Allah subhanahu wataala, Allah ce fa lanuhyiyannahu hayatan tayyiba, da sannu za mu rayar da shi rayuwa mai dadi, wa lanajziyannahum, kuma za mu saka mashi ajrahum, ladan shi bi ahsani ma kanu ya'malun, yada abin da ya aikata a gidan duniya. Ashe idan muna so mu samu lada aikin mu yada ayyukan da muka yi, to sai ya zamana aikin nan namu a itikadin abinda muke aikatawa ya zamana muna yi ne dan Allah subhanahu wataala. Idan muka yi wannan, Allah madaukakin sarki zai gyara rayuwarmu, zai buda mana, zai haska mamu, za mu yi abubuwan mu a cikin jin dadi, a cikin nagarta. Allah madaukakin sarki zai kalli abinda muke yi, sai ya saka mana a gidan duniya ko ya saka mamu a gidan lahira. Imam Shaqiqi yake cewa Allah ya darme wannan aiki a cikin wadannan ayoyi guda biyu, da magana ta imani cewa dole wajibi sai akwai imani sannan Allah zai karba aiki. Yace saboda dama daga cikin mutane suna yin aiki da ikhlasi, amma in ba imani Allah bai karba. Kamar mutumin da zai iya zawa bai imani da Allah ba, amma ya aiki da jin kai saboda mutuntaka, yana ganin wannan mutum ne sai ya sau abubuwa ya raba, kamar da kristoci suke da dukkan wani wanda da ya yi imani da Allah ba, da yadda za ya taimako, to wannan taimakon za ya dai samu wani abu. Allah madaukakin sarki yakan iya mai wani gata a gidan duniya, amma magana a saka mai rana da kiyama ba a saka ma kowa, sai mutumin da ya yi imani da Allah subhanahu wataala. Shi yasa a ƙarƙashin wannan, duk mutumin da zai yi sadaka, a yi umarce shi da yin sadaka, amma abin da yake sadaka da shi bai same shi ba ta hanyar tsoron Allah subhanahu wataala, wannan sadakar Allah bai kallanta. Ubangiji subhanahu wataala yana karban ayyukan da aka yi da imani da tsoron shi a zuci. Da wani boka zai yi sadaka, kullum yana sadaka, za ka ga mafi yawanci masihirta suna umarni da a yi sadaka, kuma su ma suna yi wannan aikin banza suke. Sadakar su, abinda suke badawa, kyautatawar su ga mutane, matsayinta ɗaya ne kyautatawar turawa da kafirai, ba ta da bambanci. Haka mutunan da boka zai ce mai in kariya ta yi, ka tashi ka yi sadakar kaza da kaza, to shi ma in ya yi wahalar banza yi. Allah subhanahu wataala yana karɓa ne kaɗai idan ya zamana ana da imani da shi, da yarda da lamunta, to a wannan lokacin Allah subhanahu wataala sai ya karba aikin bawa. Allah ce fa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Magi yace wanda ya aiki nagari, yana mai imani da yarda da Allah, Allah ce fala kufrana li sa'yihi, ba za mu goge mai wahalar shi ba. Wa inna lahu katibun, abinda ya aikata yana nan rubuci, ba zai bace ba. Haka Ubangiji subhanahu wataala yake cewa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula, wanda yazo ma Allah yana cikakken mai imani da Allah, ya yarda ya lamunta, ya gamsu da imanin shi da Allah, kuma ya aiki na kwarai, Allah subhanahu wataala ya ce to waɗannan su ne wanda suke da darajoji masu tsawo, masu girma a wajen Allah madaukakin sarki. haka Allah subhanahu wata'ala ce man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma, wanda yayi aiki nagari yana mai imani da yarda da sakankan cewa da lamun cewa da Allah, Allah ce fala yakhafu zulman, kada yayi tsoron mai zalunci kuma kada yayi tsoron zalunci, wala hadma ko kuma rushewar aikin shi. Duk mutumin da ya aiki dan Allah da imani to kada yaji tsoron komai, ladar aikin shi tana nan, Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai goge ta ba, ba zai manta da ita ba, tun a gidan duniya kuma haka har a lahira. Allah ce man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, wanda kuma duk ya aikata mummuna to ba a saka mai sai da irin wannan mummunai. Allah ce man amila salihan, wanda kuma aikata mai kyawu na daga cikin ayyuka, min dhakarin mutum ne namiji au untha ko mace, wa huwa mu'minun alhali yana mai imani, Allah ce fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab, waɗannan su ne za su shiga aljanna ana arzuta su da kaya daban-daban na marmari, na jin daɗi, na kwanciyar hankali, ba tare da hisabi ba, za a yi ta ba su saboda mi sun yi ayyuka nagari kuma sun ji tsoron Allah a cikin waɗannan ayyuka. Hadisi a cikin Sahih al-Bukhari daga Abi Umama al-Bahili, yadda Allah tabbata gare shi yake cewa naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqullaha wa sallu khamsakum, annabi ya ce ku ji tsoron Allah ku yi sallolinku guda biyar, annabi ya ce ittaqullaha wa sumu shahrakum, ku ji tsoron Allah ku yi azumci watanku na Ramadan, wa addu zakata amwalikum, annabi ya ce ku ba da zakat dukiyarku, wa ati'u umara'akum, yace kuma ku yi biyayya ga magabatanku shuwagabanni, tadkhuluna jannata rabbikum, yace za ku samu aljanna ubangijinku. Shi wannan yana nuna mana wajibi ne mu yi wannan sallah, mu yi azumi, mu yi zakka, mu yi dukkan abin da Allah ya umarce mu, amma sharadin ya wuce Allah ya yarda sai in muna da imani da Allah mu dauke sarki, amma idan ba mu da imani to Allah bai karba aikin mu. Haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya gwada mana a cikin Alkur'ani baci wa aiki na mutumin da bai da imani da shi, yace wallazina kafaru a'maluhum kasarabi, wanda suke kafirai ayyukansu kasarab, Ubangiji subhanahu wata'ala yace kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zama'anu ma, kaman abinda ke hitowa a sama hanya ga matahi, wai mai jin ishin ruwa ko kuma mai kallon shi daga nesa zai rinka ganin ya kamar ruwa, Allah ya ce ba ruwa ba ne, idan ya zo ya tunkaro wurin zai ganin bai iske komai ba a wurin. To haka aikin duk mutumin da bai da imani da Allah zai kasance ranar kiyama, za a rinka ganin kamar yana da alada, ya je umara, ya je haji, ya gida baban shi gida, ya gida mamman shi gida, ya ba makwabcin shi kaza, yana ta ayyuka na alkhairi, ana taiba mai cikin gari, amma kash shi tsakanin shi da Allah ya warwale imani, babu imani, Allah ya ce to aikin shi kasarab kamar kaulwayniya daga nesa, za ka cin kaya kamar za yi kyau in an zo kuma babu kyau. Allah subhanahu wata'ala ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, mai ta'ala ce mun maida abinda suka aikata baki dai in shi na kowane irin aiki, Allah ce mun mayar da shi kura abin shekewa, mun yi watsi da aikin su saboda babu imani. Da haka wannan imani da muke ta cewa mu imani da Allah madaukin sarki dan mu tsira ne da ayyukan mu a wajen Allah, sharadin ya ba mu lada in mun yarda mun yi imani da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da yayi imani da Allah madaukakin sarki, yayi ayyuka nagari, to Allah subhanahu wataala zai saka mai da daidai aikin da yi, za a ma lumka mai, lumka mai, lumka mai lada. Amma wanda bai wannan imanin ba, da yadda aikin shi yake kyau, Allah yana iya saka mai ta wata hanya a gidan duniya, ko a bashi lahiya, ko a bashi ƴaƴa, ko a bashi ilimi, ko a baya kasuwanci, ko a baya daukaka, ko wani abu makamancin haka, amma a lahira bai da rabo saboda babu asalin abinda zai sa a samu rabo wajen Allah madaukakin sarki. sharadi na uku wanda malamai suke kawo wanda alqur'ani mai girma ya tabbatar da shi shine almutaba'a yanzu an samu ikhlasi za a yi ne dan Allah kai duk baturan da ya aiko sangi a Niger ka san ya gama tsantsancewa ba abinda za ya taimaka ne kawai to amma me zai hana ya samu lada rashin imani to haka idan musulmi yayi aiki irin wanda Allah ke so da ikhlasi ya cika sharadi guda kuma aka samu imani ya yarda shi ma ya cika sharadi na biyu to sharadi na uku sai ya cika shine almutaba'a biya ga yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi Allah madaukakin sarki ya ce wa ma atakumur rasul Allah ce wa ma atakumur rasul fakhudhu abinda manzo ya zo muku da shi to ku rike ya wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya ce ku bari Allah ce ku bari shi shi wannan sharadin shi ma wajibi ne sai ya cika in za ka ibada kana so ka samu ladarta to sai ka yi bincike ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shin wannan abin da aka baka ko da kake yi annabi yayi shi to in annabi yayi shi to sai ka yi shine wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min rasulin Allah ce ba mu aiko wani manzo ba illa liyuta'a bi idnillah
arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah
Allah ce wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzanni illa liyuta'a bi idnillah sai dan a mai da'a a mai biyayya ai aikin da ya bada umarni a hannu da abin da ya hana da iznin Allah saboda shi annabi bai ci wa ai sai abin da Allah ya ce ai Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa manzanni ko kuma dan Muhammad sallam bai magana akan san rai in huwa illa wahyu yuha shi duk abinda annabi ya ce to wahyi ne aka mai sallallahu alaihi wasallam shi sai da aka mai wahayin abasa wata walla ya gai an ja'ahu al-a'ma ya gai aka mai wahayi duk abinda ya kashi ya furta to wannan wahayi ne to Allah ya ce yana bada umarni ne a bi shi in ba dan a bi shi bake na aiko shi bai da amfani Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah
rasulaka
qad aqa Allah wa ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin
wa la mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra
an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim bangi subhanahu wa ta'ala ci wa ma kana lil mu'minin ba zai zama ga wanda ya imani ba wala mu'mina ko wanda ta imani mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzo suka ce ga da za a an yakuna lahumul khiyara ya zama da cewa suna da zabi akan al'amuran su ai kololuwar zabin mabi shine masoyi ga wanda yake so shine biyayya abinda wanda kake so yake so shine kololuwar soyayya da zaka gwada mashi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka hadisi da dama sun nuna in ba ai wannan ba to babu aiki Aisha da Allah tabbata gare ta ke cewa mana amila annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mana amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda dai wani abin da ba mu muka sashi ba to wannan mutuna an mayar mai abin shi don haka baka wuridi aka ce ka tashi ka yi dubunnai zaka samu kudi kalmomin da babu su a Qur'ani babu su a sunna babu karantarwa annabi Muhammad sallam ya wace da su in ka kun dubu kana yi su dubu to halal banza zaka haka salloli marasa kan gado wanda ba su da alaka da sallolin da musulunci suka karanta ya karanta kuma an baka kana ta yi kana wahala ne da dukkan wani abun da zaka ga kamar yana da kyau ka girgiro a cikin addini ka zo ka yi tai kana wahala to Allah bai karba shi yasa ana yin ibada ne da abinda Allah madaukin sarki ya umarni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi. Shi kuma rayuwar Manzo sallallahu alaihi wasallam karara aka yi ta gaban kowa, gaban sahabbai. Sahabban nan sai kuma suka rawaito mun yadda aka yi wannan rayuwar. Ya Annabi ke cin abinci kowa ya sani. Duk mai karatu ya ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cin abinci, ya ji yadda ake yi. Ya Annabi ke zuwa gida ya sani, kowa ya sani. Ya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar kowa ya sani. Ya yaji shi aka bar shi auren kowa ya sani. Ya ake kaza wanda duka bayyane yake a cikin sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi sa shi wannan addini Allah ya gaskiya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum.
A yau akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
Allah ce a yau na cika muku addini. Addinin musulunci cike yake, babu wani mai bukatar gyara ko kari ko rage. Abu ne cikakke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai akan akwai abinda yana iyuwa an bar aiki da shi ko an mance ko ba a sani ba ko rashin ilimi. To idan mutum ya tuno da shi ko karatun shi ya kai ko ya gano wannan abu, to sai ya zo ya raya shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi amma da ba a yi ko kuma garin babu ilimi. Misali yanzu mutum sai ya koma wani kauye aiki ya kai ya sai iske ba sai ya kaza ba. A birni kowa na ta yi. Amma a kauye saboda babu wanda ya karanta da su, su har yanzu ba su iya ba. In ka shi ka koya masu suka gyawo suna yi. Musa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wanda ya hiddu abinda mutane sun manci ya raya shi, da ba a yi sai ya zo ya raya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falahu ajruha, yana da ladan wannan aiki. Wa ajru man amila biha, da kuma duk wanda ya kokai da wannan aiki. Kamar wata sunna, misali kamar sunnar qiyamul layli a cikin masallatai tare da jama'a, kaga da ba a yi. Daga baya karatu ya kawo mutane suka gane kala ana hada, kala ana hada, kala ana hada, kowa ya dauka, kowa na yi, kowa karatun ya kai gidansu, kowa ya fito yana yi. Haka hijabi, Annabi sallam ya karantar da mu ya za a sa hijabi. Haka alqur'ani karara ya bada labarin ya mata za su hita. To amma ga lokacin da babu ilimi, mata ba su sawa. Da ilimi ya zo aka karantar da mata kuma suka koma suna sa, to wanda ya hiddo da wannan sunna, wanda ya rayar da wannan sunna, falahu ajruha, yana da ladar shi aikin da ya yi. Wa ajru man amila biha. To kuma haka zaka ganin yanzu yanayin yadda hijabban kuma suka canza, yadda wani shedanci ya shigo cikin su. To haka za a ta tahiya har sai mutane sun manci asalin hijabin kware. Ana yi ya dukka mara kyau, ana dinki mara kyau, ana kaza mara kyau, ana kaza mara kyau. To kuma sai zuwa can sai a dawo da maganar hijabi na kware. To man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islam, wanda da ya kirkiro a cikin musulunci sunnatan sayyi'atan, wani abu mummuna, wala wizruha, da yake cewa yana da zanubin wannan abu, wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama, kuma yana da zanubin wanda yake ta yin wannan abu. Shi yasa hadari ne babba a cikin addini ka kirkiro wani a wata musiba ka lankama ta ga addini, dan neman suna ko dan neman kariyar matsayi ko dan wani abu na garadin duniya. Kawai malami ya kirkiro abinda ya sani, ya tabbatar da ba daidai bane, ya kirkiro shi dan yayi suna. Annabi ya ce to ya jira ta kwana, duk wanda yayi aiki da wannan to yana tattare da shi, zai ta samun zulubi, zai ta samun zulubi. Shi sa malamai suke cewa yana daga cikin hikima da fiqhu da wayewa, in za ka yin wani abu aiki, to mutum ya lura da wannan aikin da za yi mai makomar shi. Balle wannan zamani da muke da ci gaba ya samu, in za ka yi barin wani abu, wani guragu a cikin kafafen sada zumunta na zamani, to ka tabbatar da me za ka bari, menene za ka bari. A da idan mutum ya tsira majalisa ta banza, to idan tahiya ta yi tahiya za a rinka cewa da na an taba yi in wani sai hilin aka yi gini to an mamance da an taba majalisi to amma a yanzu idan kai yarda ka aje wani abu mummuna a saman abinda mutane za su rinka gani to haka za a yi ta wano malada ai zinubi ko tun kana rayi haka mutu haka kuma za a rinka wana aikin lada wanda mutum ya aje tun yana rayi kuma har ya mutu shi yasa wannan abu ne wanda yake da tsananin hadari an tambaye al-Fudail ibn Iyad aka tambaye shi me aiki mai kyau yace aiki mai kyau wanda yake kowane ikhlasi kuma aka yi daidai ikhlasi shi kadai dan kana son Allah subhanahu wataala kana da cikakken imani kuma kana yi dan Allah ka cika duka rukunai amma matsalar ba yadda annabi ga kake sallallahu alaihi wasallam kamar mutunan da aka ce yayi azumi ya kiya cikin ramadana sai wani wata na gaba kaga duk yadda yayi azumin wata guda ba a bashi lada saboda ba cikin watan da aka ce bi kuma mutun da za zawa sallah yayi da ga dama ya ibi ruku'i ko ya ibi sajada yayi wani abu na daban shi ba za a bashi lada ba saboda bai yi daidai ba dukkanin waɗannan sharadai guda uku ya zamana Allah madaukin sarki ya game su a cikin aya guda yake cewa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wa ittakhadha Allahu ibrahima khalila mai subhanahu wa ta'ala cewa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wattaba millata ibrahima hanifa na'am wattakhadha Allahu ibrahima khalila Allah ce man ahsanu dinan wane ne wanda yake kyawun addini mimman aslama wajhahu lillah yayin da mutum da ya miƙa huskar shi ya miƙa ayyukan shi ga Allah fa huwa muhsinun yana mai kyautatawa wattaba millata ibrahim kuma bi tafarkin annabi ibrahim hanifan shine ikhlasin kina ko Allah ce wattakhadha Allahu ibrahim khalila ubangi subhanahu wataala ya raki annabi ibrahim khalil ashe wa huwa muhsinun shine yake daidai da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aslama wajhahu shine ikhlasi wattaba millata ibrahim hanifa shine sihhatul i'tiqad tsantsan imani ga Allah subhanahu wa ta'ala ashe wannan yana nuna man wajibi ne dole ne ibadan nan sai mun zo da wadannan sharadai kaga idan mun gama da rukunai na jiya da sharadan mu na yau mun samu abu shidda wanda ibadan nan ba ta yi wa sai wadannan ababe guda shidda to ita ibada idan an samu wadannan ababen shidda rukunai sun cika sharadai sun cika ga ibadar ta yi to abin tsoro ibada a cikin musulunci tana rushewa kana yin sallah asuba yau a cikin jami'i kayi azhar yau a cikin jami'i kayi magariba kayi la'asar kayi isha'i ka saurari tafsiri amma Allah ya sauke kuma sai abin ya roshi to shi a wajen Allah subhanahu wataala abubuwa suna roshiwa shine yake ce mabutilatul ibada abinda ibada take roshiwa to daga cikin ababen da ke roshe ibada akwai shirka da Allah ita shirka bayanta ba ake da yarana a kwashi lahiya ita bala'inta naso yake in ya hora naso tun daga shekarar ka 100 sai an koma shekarar ka 13 ta balaga sai ta rushe duk abin da aka yi da hajji da umara da sadaka da zakka da gina makaranta da sabki yara da duk abin da mutum ya aikata magana mai kyau zuwa sallah masallaci duk wani abin da mutum ya aikata to in yayi wasa eh shirka shirka tana bai bashi wannan aiki kuma ubangi subhanahu wataala in an mutu ana yi ba a tuba ba bai gafara Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik Allah ce Allah bai gafara idan aka hada shi da wani amma yana yahi abin da ya koma bayan wannan idan shirka bautar wani Allah wanda ba Allah abinda ba a yi ma kowa sai Allah ka tabbatar da ba mai yi sai Allah sai ka sa kanka ciki sai ka ce kai sai ka gwada a cikin nemi taimakon aljani a cikin abinda ba a yi sai wajen Allah ake nema ko mutum ya nemi taimakon wani mutum ko kuma mutum ya bauta ma wani mutum to waɗannan shine ake ce ma shirka tun an mutu ana yi ba Allah bai yayi ba Allah ce man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun Allah ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah ce laqad uhiya ilayka hakika mun yi wahayi a wata aya kenan wa ila alladhina min qablika mun yi wahayi ga wanda suka gabane ka ya ga annab Muhammad la in asharakta in kai shirka la yahbatanna amaluka ayyukanka za su mushi wala takunanna minal khasirin kuma da sannu za ka zama cikin wanda suka tabe suka yi asara wannan annab Muhammad sallam ake gaya ma shi duk mutunan da yake kokarin ya yarda da Allah subhanahu wataala ya shiga aljanna to baya ya shirka da Allah bai hada wani da Allah hadi na baki ko hadi na zuci ko hadi na hinkuri ba ai in ana so dai a kubuta to Allah kadai za a bauta ma in ko aka gama Allah da wani to tun a gidan duniya Allah ya bada labari ana agana shuraka'i ala shirk man amila amalan ashraka fihi ma'a ghairi taraktuhu wa shirka lake cewa duk wanda ya yi aiki wani aiki wanda ba a makowa sai ni to ya gama ne da wannan insha Allah madaukin sarki na bar shi da wannan aikin nashi ashi wannan yana bata aiki koda ko an shekara 1000 da yin shi in aka yi shirka guda ana sani to wannan aikin ya rushe babu lada Allah ka kare mu ayyukan mu shi yasa annabi Ibrahim ya san hadarin shirka yake cewa wajen nubi wa baniya an na'budu al-asnam Allah ka raba mu inji annabi Ibrahim ka raba ni da inda ayyana kada mu bauta muku maka ashe shirka tana da hadari tana mai da kwantar ya zama zuru zuru a koma baya bayan an yi ayyuka na alkhairi kuma kamar da nake ta gayi mafi yawanci shirkar da mutanen mu suke hasada ce ba wai mutum yana mai shirka yanzu nan wanda ake zamune babu wanda zai tahiya a maradi duk kudin shi ya ce bare ya ce ame shirka gobe zama president ba wanda zai wannan tunanin amma ha yana ya dauka kafa komai ya ce yace ayi shirka dan wannan mulkin ya fadi kadiba kaga shi ya hau ba zai yi ba amma a fada shi ya yarda to mai yawanci in kaga mutun ya rasa imanin shi hasada ce shi yasa babu babban abinda dan adam zai roki Allah ya hara ya gyara mai zuciyar shi kamar ya raba shi daga hasada shi hasada ita ce babban ciwo wanda ke sa ayi ta aikata abubuwa daban-daban har kai ga yin shirka kai ga bautar wani Allah wanda ba Allah ba a abu na biyu wanda ke rushe aiki a gurguje a ridda mutum ya ridda yayi waiwai da ba ya bar addini Allah subhanahu wataala yake cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u Allah ce man yartadid minkum an dinihi fayamut huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah yake cewa kafirai da mutanen manza la yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba suna taya karku suna ta kokarin su jawo ku hatta yaruddukum an dinikum hasse sun raba ku da addini kuma wannan dabi'a ce duk mutunan da ya bar addini zaka yana farfagandi duk wanda ya tsoma kanshi ko mace ko namiji yawo gidan bokaye to kullun farfaganda yake ya samu wani saboda ya riga ya san shi ya rasa Allah ya ce to haka suke Allah ya ce in kauka ba da dama man yarta dadimin kuma addini wanda ya waiwaye da baya ya bar wannan addinin Allah ya ce fayyar mutu huwa kafir sai ya mutu yana kafire shi Allah ya ce wanda ko ya mutu yana kafiri habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah la da aikin su ta duniya ta roshi haka kuma aikin su na lahira yana roshi ulaika ashabun nar Allah ya ce wadannan su ne tantagare yan wuta hum fiha khaliduna kuma an shiga ba ya tawa saboda mi an yi ridda an bar addini mutum musulmi yana yin ridda ita daga musulunci ya koma kafiri annab sallallahu alaihi wasallam ne ya gaida kanshi bayan ayoyin alqur'ani mai girma yace fitintunun lokaci za su zawa mutum ya waye gari musulmi mutunan kwarai wata guguwai ta kado ya kasa hakuri ya maraita yana kafiri ko kuma ya maraita yana musulmi mutunan kwarai wata guguwai ta kada kuma ta jashi kisa annab sallallahu yake cewa sa fitintunun za su rinka zawa udan uda za su rinka zawa da kaggata barmi kamar ana da ita barmi an gama ga fitina waga da a shiga Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mun kai wannan lokacin to mu ta addu'a Allah ya raba mu da fitina shi sai daga cikin karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allah ya raba shi da fitinal mahya wal mamat shi musulmi ana son bakin shi kullun ya rinka addu'a addu'a ba wai sai ta neman kuɗi ba ko neman aure a'a babu wata musiba duk musibar da za ka gani gidan duniya karama ce indai ba a sanya ta ba cikin addininka indai mutum zai za ya samu wata faduwa cikin kasuwanci ko faduwa kan mulki ko wata jarabtawa ko a rihe shi gidan kaso duk abin da za a kawo na bala'i a gidan duniya to karaman musiba ce bata kai musibar a jarabcin mutum ba ya rasa addinin shi shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah kada ka sa jarabtar mu musibar a cikin addinin duk wanda aka jarabta cikin addini to yayi bano jarabta shi ta ita kowa in kaga kai matsalar ka masu addini to ba karaman jarabtawa ba Allah ya mabawa shi yasa duk mutunan da ke neman ya gama da Allah subhanahu wataala shi wannan addinin tattalin shi ake kamar da ake tattalin kuɗi ko kwai ko wani abin da ya kama da wannan kana tattalin imanin ka kada ya rage baji kada ya afasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal imana ليقلق في جوف آدم كما يقلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبك لذلك يقول أن إيمان ينزوها إن كان سكحك با أبن ذي كار إيماني يقول الله ينزوها كلا كان جن أبو كزا أبو كزا أبو كزا ها أوا يقول يا زوها يا زغني بابشي لذلك يقول لهم كي تأدعى الله جدد إيمان الله من أربعك جدد إيمان مؤتكين زكاتهم da abinda zai tsare mu imani Allah ka gama mu da shi da abinda zai taba imanin mu ya ubangiji muna roƙonka ka tausaya mu ka kare mu daga riya abu na uku wanda malamai suka gani wanda ke bata aiki shine riya riya tana bata aiki idan a gani me yasa aka kawo riya karshe saboda ita riya tana aizawa harkan aiki kuma tana aizawa karshe sai da aka gama an gama fa an yi da Allah kuma sai shi dan ya dawo baya sai ya sanyo riye sai malamai suka ce akwai ayyukan da su in an riga an gama su riye tana yin shigowa ko wanda kuma an riga an gama riye ba ta shigowa to dan haka ita riya tana daga sakashi lokacin mu idan muka bude babar riya za mu tahiya da yawa ba mu dawo cikin suratul fatiha ba riya in Allah ya gama mu da ita wani wata unguwa wata aya a cikin alqur'ani mun yi bayanin riya amma dai riya tana bata aiki Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a an nas
ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن به بالله
نعم
ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر
نعم
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى
لا
يقدرون مما لا يقدرون على شيء ما كسبوا
نعم
والله لا يهدي القوم الكافرين
الله تياكو ماسو إيماني كدكو باتا أيكينكو بالمن والأذى أبو نهود دا ما دا مال مسك قومي باتا أيكي شيني غوري دا توتروا كبا متن أبو كما كمي غوري كا توتر دا شي بايان كاباشي جاوشي الله تي ونن ينا باتا لا دا أيكي كالذي ينفقو مالا غوري آ الناس kokon mutum ne zai ciyar da dukiyar shi gaban mutane dan haka alman gori yana bata aiki kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya musu mun nuna alayka an aslamu qullata munnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin shi gori yakan bata wani idan aka yana ibada yana ahlus sunna turar da ya samu tsama da shi da wani ado sannan sai ce sunnan ma na bari wani yana addini sai ce addinin ma ya bari saboda ya bata da wani Allah ce mun nuna alaika wasu na ma gori annabi Muhammad aka ma kuma har yanzu ana wannan dabi'a duk wanda zuciye shi bata nuna da karatu yana aikin Allah sai ka ji ya bari shi za a maka za ya mun nuna alaika Allah ce suna ma gori wajen sun musulunci Allah ce la tamunnu alayya islamakum kada ku nuna min mu kai gorin ko kun musulunta dama kowa yi makai ne yake da wanda ke agaji da wanda ke sa kudi da wanda ke alaramma da wanda ke fassarawa da mai saurare kowa kan shi ne yake ma ba wani mai wani kara kowa kan shi ne yake ma an tashi alkiyama kowa za a bashi daidai ladan shi ta daururu me ya zaune ya saurara yake yana saurarawa yahi girma yahi suya wajen Allah yadda mai karantawa ta dauro wanda ke jin wa'azin yahi mai yin wa'azin amfanuwa da shi shi dan haka da suke ba annabi sallam gurin musulunci Allah ce musu yi mun nuna alayka ana sallamu kullu ta munnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin ubangiji ne zai maka gori saboda shi ne ya gwada maka imani haku kai imani shi in kana bada dukiyar ka cikin addini Allah ne zai ma gori shi da ya baka dama ka bada nawa ne ba a ba daman ba nawa ne ke da dukiya ba a ba su dama ba shi duk lokacin da shedan ya turzo ka kama bari ka bar badawa ka bar zuwa ka bari san da an bata ma amma kaza to ka tuna a'a Allah ne ya kamata ya ma wannan gori kai biya ce kake kuma Allah yana da ka'ida ya ga ka'idar shi karara wannan karatun da mu duka za mu bari Allah ce ina ai shi addinin ba zai tsaya ba wayin ta wannan inji Allah da mai dukiya da dan agaji da malami da mai fassarawa da mai karantawa da mai da duk wanda ke da hannu take Allah ce yi makai ne in ka ce yau ka bar wallahi sai Allah ya kawo ne wayin ta wallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum dan haka gori a cikin ibada yana bata ibada yana sa ibada ta bari yana sa mutane su yi asara aikin su shi dan haka ita wannan ibada bai mun jurumanta mun ji dadin ta mun san abin da ke gare ta kuma ga hadin ranta to shine Allah yake cewa iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma sai Allah ya ce wa iyyaka nasta'in saboda wannan abin da muka karanta daga jiya zuwa yau kai ka san kun ba da taimakon Allah ba bai yiwa to Allah shi yasa dare mai ayin wa iyyaka nasta'in mata shekara can mu na gobe idan Allah madaukin sarki ya kai mu abin da makaranta daidai Allah ya tara mu da kowa cikin lada kuskure ko tuntuma halishi ubangi subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh